ensure victory for all candidates of our party in the forthcoming elections.
Shugaba Jonathan Kiwa MPDP charging battle don tabbatar da sun yi kamfe don samun nasarar dukkan ƴan takara a lemar jam'iyyar. Kama daga shugaban PDP Ahmad Mu'azu zuwa sauran waɗanda suka yi nasarar samun tikitin takara a PDP sun sauya salon kamfe da nuna Allah ne ya san gaibu. Maimakon dacin yadda suka nuna ba wanda ya isa ya kayar da su zabe ko ko aƙidar nan ta mutu ko a yi rai. Ga misalin ɗan takarar neman shiga majalisar wakilai daga PDP Ismaila Mu'azu Hassan.
Ina so nuna maka siyasar da zamu yi siyasar kishi ne, siyasar ci gaba ce, ba siyasar kwaɗayi ba.
Ana jin watakila wannan karon fa PDP za ta zama marar rinjaye a duk majalisun ma na tarayya.
To wannan ai zabe ne na Allah, ban san kuma me kake faɗi ba.
Mana tunda aka fara demokradiyya din nan za a iya cewa PDP ke da rinjaye a duk majalisun, amma an ga fa adawa ta yi ƙarfi a wannan karon.
Wancan karon ma ai an yi adawa, wannan karon kuma don an yi adawa sai an yi an gwada, sai kuma Allah wadda ya nuna mana. A yanzu zai wuya mutum ya ce don kaifin adawa sun ci zabe, wannan in kai haka kai kuskure.
Baya ga gwamnatin tarayya da PDP ke jan ragama, ita ce ma ke jagorantar majalisar wakilai da dattawa. In ka ɗebe kwanan nan da kakaki Aminu Tambuwal ya koma adawa. Duk dai da yake ƴan majalisar Inuwar Adawa ba sa ɗaukar wata garaɓaza suka samu ko ko sun samu na Bello Badun. Ga dan majalisa Ibrahim Bello Rigacikun.
Abun mamaki shine mai nazari da dama tunda ake majalisar wakilai ba taɓa samun ainihin kakaki wanda samu goyen bayan da ƴan jam'iyyar wannan kakaki, don ba ƴan jam'iyyar nasu ba da suna goyen bayan shi, daga shi kowa yana tare da shi, mu dare ku sun babu wanda baya sauraron sa, shi yasa kowa ke san shi muke mara mishi baya.
Kila da baya da goyen bayan wasu daga cikin MPDP yana iya yiwa a iya masa bore ma ya sauka daga kujerar, koda ma ba da wannan magana tasa ta sauya shiga ba.
Eh, gaskiya fi sabilillahi inda ce suna da tasiri akan mu, to babu shakka da za a iya haka. Amma yanzu baka iya gane ma dan PDP din, baka iya gane ma dan APC din, kowa nashi ne, duk muna tare shi.
A nasa bangaren Madugun Adawa Janar Buhari ya sauya salon mu'amala da jama'a, inda yanzu kan kaiwa sauran abokan tafiyarsa ziyara da yi wa sauran jama'a murmushi a wajajen taro. Har ma da wannan kwarin gwiwa na nuna samun canjin gwamnati mai yiwuwa ne.
When people come together and put their minds to it, change is possible.
Na yi masa tambaya kan ɗari-ɗari da MPDP da wasu masu suka sake yi cewa shi ɗin soja ne bai dace da yanayin demokuraɗiyya ba saboda tsaurin ra'ayi. Ga amsar da ya bayar.
Halin soja iri-iri ne, tunda mu mutane ne, wanne ne? Ba wai ba a ce baka ji ba wani maroƙi ya ma soja waka ya ce barbaran mine ne, mun san na hankaka ko gaboƙin ku ya gafarunku.
Shugaba Jonathan dai na yunkurin kare kambun jam'iyyarsa na mulki, inda Janar Buhari a takara karo na hudu ke ganin alamun nasara. Shin PDP ce za ta ci gaba da mulki ko ko adawa za ta yi rawar gani? Nasura da Maili Kayamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tutal mulki man tashawa a